يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم, وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka ƴan uwa, ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta Alhamis. A yau muna 20 ga watan Safar, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, tana da shekara 1447, wanda yake daidai da 14 ga watan 8 shekara ta 2025 miladiya. Ci gaba da darasinmu a cikin littafin Almi'atun Nisawiyya min al-Ahadithin Nabawiyya na babban malami Fadilatu Sheikh Salih bin Abdullahi al-Assaf, Allah madaukakin sarki ya mishi rahama. Wannan shine darasinmu na 35, kuma za mu tashi insha Allah kan hadisi na 71. Malam yace al-hadithul hadi was-sab'un an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qala shahidtu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama as-salata yawm al-eid. An karbo daga Jabir dan Abdullah, Allah shi kare yadda a gare su, yace shahidtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama as-salata yawm al-eid, na halacci sallan idi, ranan idi, tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Fa bada'a bis-salati qabla al-khutba, annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya fara yin salla gabanin yayi khutba, bi ghairi adhanin wala iqama, ba tare da kiran salla ba ko ta da iqama. Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ja sallan idi, sannan kuma ya biyo baya da khutba. A wannan salla ta idi ba yi kiran salla ba, kuma ba a yi iqama ba. Wannan kuma shine tsari na musulunci wajen sallan idi, sabanin sallan juma'a. A sallan juma'a ana farawa ne da kiran salla, sannan a yi khutba, sannan a tada iqama, sannan kuma a yi salla. Amma sallan idi ana farawa ne da salla, ba kiran salla, ba iqama, sannan kuma bayan an yi salla kuma sai a biyo baya da khutba. Bayan annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya idar da salla, thumma qama mutawakkian ala bilal, sai ya tashi yana mai dogara a jikin Bilal, ladaninsa. Bilal ya tsaya, annabi sallallahu alaihi wasallama ma ya miƙe, kamar kace annabi sallallahu alaihi wasallam ya dafa Bilal sai ya tashi. Fa amara bi taqwallahi wa hassa ala ta'atihi, manzo Allah da ya miƙe sai ya umalni da tsoron Allah, ya kudaitar akan biyayya ma Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wa'aza an-nas, sai ma mutane wa'azi, wa dhakkarahum, ya tunatar da su game da sha'anin alkiyama da sha'anin Ubangiji, wanda kuma wannan shine abin da dama ake so hudu ba ta kunsa, shine tunatar da Allah da tunatar da mutane Allah, da yi musu wa'azi, kwadaitar da su akan tsoron Allah, zaburar da su akan saba mu Allah subhanahu wa ta'ala, da nuna musu muhimmancin yin biyayya ga Allah, da nuna musu wajabcin su tsaya akan dokokin Allah subhanahu wa ta'ala. Yace bayan ya gama, thumma mada, sai manzon Allah ya wuce, hatta atan nisa'a, har ya iso wajen mata. Fa wa'azahunna, ya musu wa'azi, wa dhakkarahunna, ya tunatar da su. Annabi bayan ya gama huduba wa maza, bai bar su haka ba, sai bi layin mata, su ma ya musu tasu huduban, saboda suna rayuwa a lokacin da babu amsa kowa, babu loudspeaker, So idan mutun yayi nisa ba zai ji abinda ake a fadi ba, saboda haka bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama hudba wa maza a wannan idin, sai kuma ya matsa wajen mata, su ma kuma ya tsaya ya musu tasu hudbar. Wa qala, sai ce tasaddaquna, ya ku mata ku yi sadaka. Fa inna aktharakun hatabu jahannam, domin mafiya yawan ku makamashin wuta ne. A wannan gabar, wannan jumlar tana da hadari kwarai da gaske da zaburarwa, domin idan mun dauki daya ruwayan da tace fa inni ra'aytu kunna aktharu ahlin nar, naga ku ne mafi yawan yan wuta. Wannan kuma tace mafi yawan ku makamashin wuta ne. To wannan cewa mafiya yawan ku makamashin wuta ne tafi hadari akan cewa yan wuta mafiya yawa ku ne. Fadin cewa fa inna aktharu kunna hadabu jahannam, da annabi yace domin mafiya yawan ku makamashin wuta ne, to maganar tafi girma akan a ce mafiya yawan yan wuta ku ne. Wannan maganar tana da girma sosai, tana da girma. Domin misali, idan an ce naga ku ne mafiya yawan yan wuta, da kuma mafiya yawan yan wuta ku ne, idan muka dauki wancan magana ta farko da kuma wannan ta biyu, muka daura su a mizani wajen awu, zamu ga ita wannan kamar subhanallah tana isharar da mu ne akan da tace mafiya yawan ku makamashin wuta ne, kamar ishara ne zuwa ga cewa fa in an tara mata, to nan ban adadin waɗanda za su shiga wuta sun fi yawa akan adadin wanda za su tsira. Muna ganewa ku? Yawwa. Can kuma da aka ce mafiya yawan yan wuta mata ne, to babu mamaki adadin wanda za su tsallake mayarin jayi masu shiga. Amma wannan da aka ce fa inna aktsara kunna hadabu jahannam, mafiya yawan ku makamashin wuta ne, ishara ce kamar izuwa ga cewa ka iya cewa in ka kasa mata kashi uku, to kashi biyu makoman su ba dadi. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafiya yawa, mafiya yawa. Saboda haka ashe wannan jumla ce mai hadari kwarai da gaske, jumla ce mai matukar girma, wanda ya kamata duk wata mace da ta yi imani da Allah da ranar alkiyama ta tsaya ta sa shi a cikin tunaninta a koyaushe, ta dinga yawo da shi, ta dinga yawo da shi, ya zama babban hadafinta shine yaya za a yi ta fada cikin yan kadan za su tsallake ba da yawa za su shiga wuta ba. Muna fahimta ku? Maganin fadawa kuma cikin da yawa da za su shiga wuta shine rashin luduwa akan abinda da yawa suke yi mara kyau. Domin galibi dama duk inda kaji Allah ya ambaci mafiya yawan mutane, to maganan ba kyau. Din da kaji an ce walakin aktharun nasi si akawu la yu'minun walakin aktharun nasi la yashkurun wa inna katsiran minan nasi la fasikun, da yawa yawan mutane, in kaji an ce mafi yawan mutane ko mutane da yawa, to da kaji an ce fasikai ne, da kaji an ce jahilai ne su, da kaji an ce wato marasa ilimi ne su, marasa imani ne su, ba imani ba kaza. Amma inda kaji an ambace yan kadan, to su ne mutanen kirki. Wa kalilun min ibadiyash shakur, Allah ya ce masu godiya cikin bayina yan kadan ne su, amma walakin aktharun nasi la yashkuru, da yawan mutane ba sa godiya. Qalilan ma tu'minun, yan kadan ne kwarai a cikin ku ke imani. Walakin aktharun nasi la yu'minun, amma da yawan mutane fa ba su da imani. Haka duk inda kaji an ambaci mafiya yawan mutane, to za a fada sharri ne. Haka maganin cewa kar mutum ya fada cikin mafiya yawa da za su shiga wuta shine ya nisanci kokarin fadawa cikin ayyukan da mafiya yawan mutane suke, musamman ayyuka marasa kyau, musamman ayyuka marasa kyau. Duk abinda aka zo kar a ce wai ai haka yanzu ake yi, ba haka yanzu ake yi ba, shin hakan shi ya dace a yi, shine abin tambaya. Hakan shi ya dace? Haka manzo Allah ya ce na ganku mafiya yawan ku makamashin wuta ne ku. Yace a faqamat imra'atun min sitatin nisa saf'a'ul khaddaini, lokacin da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya fadi wannan maganar, kafin mu je ga fassaran wannan, annabi ya nuna mana muhimmancin sadaka, ya kuma nuna mana cewa sadaka ibada ce mai muhimmanci wanda tana zama garkuwa ga mutum wajen shiga wuta.
manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fada cewa ran tashin alkiyama za a tada mutane kowa zai tashi fi zilli sadaqati duk wanda zai tashi to zai tashi ne a cikin inuwar sadakansa gurgurdan sadakar mutum gurgurdan fadin inuwan da zai samu ranar tashin alkiyama gurgurdan abinda ya bayar gurgurdan abinda Allah subhanahu wataala zai tsawaita masa na inuwansa a ranar tashin alkiyama sannan ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wataala zai tsaye da kowa kuma kowa Allah zai yi magana da shi a kowa Allah zai yi magana da shi ba tare da mai fassara ko dan tafinta ba idan mutun ya kalli bangaren sa na dama sai ga cewa babu abinda yake gani in ba ayyukansa ba idan ya kalli bangaren sa na hagu sai ganin ma babu abin da yake gani in ba ayyukansa ba domin yana kalle-kalle ne saboda yana neman hanyar guduwa yaqulul insani yawma idhin ayna al mafar yana cewa ina hanyar guduwa yana ta dube-dube in ya duba can ya ga ba hali in ya duba can ya ga ba hali annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ya juye kalli gaban sa kuma ba zai ga komai ba sai wutan jahannama ta tunkaro shi sahabbai suka zabura annabi sai yace da su fattaqun nara walau bi shiqqi tamra in kuna son tsira daga wuta to ku wato ainifin kiyaye kanku daga shiga wuta ko daidai da rabin dabino ne ku bayar a matsayin sadaka domin ya zama muku garkuwa daga wutan jahannama sai ce faman lam yajid fa bi kalimatin tayyiba duk wanda ma bai samu damar ba da rabin dabino ba to ya ba da sadaka guda daya ta hanyar fadin magana mai kyau domin wal kalimatu tayyiba sadaqa kalma mai dadi sadaka ce ya fadi kalma mai kyau kalma mai dadi da zai faranta ran dan uwansa ko ran abokinsa ko wani abu makamancin haka sai Allah subhanahu wataala ya bashi ladan sadaka saboda haka wannan yana nuna mana muhimmancin taimako da kuma muhimmancin a sadaka Allah ta'ala ya sa mu dace da haka sai ce faqamati imra'atun min siqatin nisa sai wata mata ta tashi min siqatin nisa malamai suka ce ma'ana shine ishara ce izuwa ga a min khairin nisa wannan matan sai ta tashi ta miƙe wannan matar kuma tana daga cikin mafi alherin mata a cikin garin Madina shine suka ce wannan shine ma'anar min siqatin nisa kaman yanda yazo a cikin wata ruwaya min wasibatin nisa maimakon min siqatin nisa a wata ruwayan kuma tazo a cikin cewa min safalatin nisa wato min daga alwasdu wal adl wal khiyar kina daga mafi adalcin mata mafi wato alherin mata mafi falalan mata a cikin gari sai ta miƙe hannu ta daga hannu da ta tashi wannan matan a Anas bin Malik a Jabir bin Abdullah al-Ansari yace wannan matan Safa'ul Khaddain Safa'ul Khaddain yace wannan shi abinda ake nufi da shi shine matar da wato take da launin kumatunta ya canza daga asalin kalan da yake ma'ana shine fara ce ita misali amma kuma tuntun guda biyu launin su ya canza saboda akwai wanda daga Allah ya halice shi ga yadda asalin kalan jikin sa yake amma wani bangare na jikin shi launin ya canza saboda haka sai ce to ita wannan matan Safa'ul Khaddain yanayin kuma tunta malamai suka ce wato fi ha taghayyurun wasawat fara ce ita amma kuma tun akwai launin baki-baki a jiki saboda haka sai ta miƙe faqalat sai ta ce lima ya rasulullah ta ce to ya manzon Allah me dalili me yasa mata suka fi yawa a wuta me yasa ya zama na mafi yawan mata ƴan wutan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li anna kunna tukthilna shakata saboda kuna yawaita korafi watakfurna al'ashira sannan kuma kuna butulcewa zamantakewa al'ashir daga al-mukhalaba kenan ko al-mu'ashara kuna butulce mazamantakewa abokan zaman ku mazajen ku ba ku kyauta musu ba ku yi musu adalci ba ku godiya idan sun yi muku wannan butulcin da kuke da shi yace to wannan shine dalilin da yasa mafiya yawan ɗan wutai zamana mata saboda yawan korafi da kuma yawan wato ainihin butulci har a wata ruwayin annabi sallallahu alaihi wasallama yace law ahsanta ila ihdahunna ad-dahr idan da zaka kyautata ma ɗaya daga cikin su na tsawon lokaci ta kare rayuwarka kana kyautata musu thumma ra'at minka shay'an sai ta buƙaci wani abu a wajenka bai bata samu ba taga wani abin da bai mata dadi ba na rana daya qalat ma ra'aytu minka khairan qattu sai ta ce to dama ai ba abin da ka taba tsina na mu kai ba a gina alheri da kai baka taba yi min wani abu wanda yake na alheri ba saboda ta nemi wani abu guda daya wanda baka samu bata samu ba addinin musulunci kuma bai san butulci bai san butulci ga Allah bai san butulci ga dan adam yana daga cikin abinda Allah subhanahu wataala ya fifita wasu daga cikin dabbobi kenan akan mutane shi yasa wani malami da ya wallafi littafi tafdilul kilabi ala kathirin mimman labisa thiyab yace littafin sunan shi shine falalan da kare yake da shi akan da yawa daga cikin masu sa tufafi sune mutane yace shi kare idan ka kyautata mishi na kwana uku to zai yi shekara uku bai manta da kai ba amma in ka kyautata ma dan adam na shekara uku to a kwana uku zai manta da kai a kwana uku zai manta da kai har ya bada wata kissa ta wata mata bazaura ce da wani ya aure ta da aka daura musu aure ya mata duka duka dukan kawo ka ta kai kara kotu alkali ya kira shi ya ce to shi bai san da maganan ma shi bai ma taba ganin ta ba balle ta nama aje batun ya aure ta ko bai aure ta bai ma taba ganin ta ba bai taba ganin ta ba ce waye shaidanki akan cewa ya aure ki ce su ne suwane da suwane ga wanda suka bada auren ga wanda suka karba ga shaidu ga kaza duk aka bi aka tattaro su kaf suka ce ba san labarin ba suka ce su basu taba jin labarin ba ce a gidan da kike akwai wani wanda zai bada shaida tace eh akwai mai gadi aka kira mai gadi yace shi ina bai taba sanin me ya faru ba shi bai taba ganin kallon wannan matar ba saboda haka alkali sai ya ce to a kawo maganan karshe idan ta yadda kare ya musu hukunci a kawo kare ya musu hukunci ta ce ta yadda aka kawo karen gidan aka ce dalili shine aje a shiga da ita gidan idan ta shiga gidan idan karen ya fafuro ta yana haushi to ya nuna ba taba zama a gidan ba idan kuma ya taho inda take yana binta to ya nuna cewa ya santa saboda haka tana shiga gida sai kare ya ɗebo gudu ya zo ya bi jikinta ya sinsina yana murna ya jima bai gajiya ba saboda haka alkali ya ce tirda al'umman da kare ya fi su wato ya ce tirda al'umman da kare ya fi su halacci aka wayi gari karnukan al'umman sun fi mutanen halacci saboda haka shi ya yi butulci sannan da shaidun da waliyai da wakilai da kowa a cikinsu duka sun yi mata butulci mai gadin ma da take kyautata masa shi ma ya yi butulci amma shi kare tunda ya san mai bashi ai bai butulci ba kuma shi ba za a je a zagaya a bashi wani abu a kauda tunaninsa ba to saboda haka butulci mummuna abu ne butulci mummuna abu ne mafi muni shine mutum ya kasa yin halacci ma wanda ya kyautata mishi wannan shine mafi muni shi yasa idan mutum an kyautata masa kuma ya butulci, butulcin sa yafi zafi, kuma in ya tashi shi a kansa ma yafi yin butulci mai muni. Shi yasa wani yake cewa ittaki sharra man ahsanta ilai, ka ji tsoron sharrin wanda ka kyautata masa, don in ya tashi juyawa to sai yafi kowanne muni. Da haka manzo Allah ya nuna mana cewa daga cikin abin da ke kai mafiya yawan mata wuta akwai yawan korafi da kuma butulci mai butulci wa zamantakewa, rashin godiya da yawan korafi. Yawan korafi shine duk abin da zai fito daga bakinta dangane da zamantakewa, to za ta faɗi abin da ba a mata bane, ba abin da aka yi mata ba, ta buƙaci kaza ba iya biya ba, ta buƙaci kaza ba iya biya ba, kuma ba za ta ambata abin da bata buƙata ba ma aka yi mata, ba za ta ambata abubuwan da ta buƙata aka yi ba. Iya wanda take iya tunawa shine wanne da wanne ne tace ai ba iya yi ba, shine tuksilla shaka. Kuna yawan korafi, yawan kai koki, yawan complain. Shi dan adam ana so tun daga wajen mu'amalansa da Ubangiji ya zama da abin da yafi fitowa a bakinsa shine yawan ambatan ni'imomin da Allah ya masa, yawan ambatan ni'imomin da Allah ya mishi. Shi yasa idan ma mutum zai addu'a yana so Allah ya karba, to abin da yafi dacewa da shi shine ya fara ambatan ni'imomin da Allah ya masa da shi kuma rashin kyauta wanda yayi ma Allah. Shine a cikin du'a sayyidul istighfar manzo Allah ya ce abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Allah na tabbatar na yi itirafi cewa ka kyautata min kamun ni'imomi, ni kuma nayi zanubi ban kyauta ba, ban kyauta ba, kamun ni kuma ban kyauta ba. Saboda haka sai zamana mutum baya so ya dinga yawan korafi, haka nan kuma wajen mu'amala tsakanin shi da mutane lamma ba a san yawan korafi, yawan cewa wani bai min kaza ba, wani bai min kaza ba, wani bai min kaza ba, domin babu wani wanda Allah ya halicce shi dan yayi ma kowa abin da yake so 100%. Har wanda Allah ya daura mu haƙi akai sai dai a karbi abin da ya samu sauran ayi haƙuri, amma a samu 100% daga wajen kowaye ba zai yi ba. Dan in ina neman 100% a wajen wani bai samu ba, ina jin haushi, daidai lokacin kuma wani shi ma yana neman 100% a gona, ni ma kuma ban iya ba. To ba wanda zai ba, in an tafi aka bar a zauna da mutane lafiya ba kin. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laifin ku guda biyu, yawan korafi da butulci. A wata ruwayan ya kara da cewa tuksilnal la'an, yawan tsinuwa, yawan la'anta. Motsi kadan in ƙarya ta ce to Allah tsine mata albarka. Wata abinda za ta sa, abinda za ta ci, tana tsine ma abin albarka. Saboda yawan tsinuwa. Yawan tsinuwa. Akwai wanda ake faɗa mun ma cewa mijinta in ya bada kuɗin cefa ne ta raina, sai ta gaya ma ƴaƴan dube tsinannen kuɗin da ubanku ya bayar. Wallahi ta ce dube tsinannen dubun da ubanku ya bayar. Saboda haka a wannan dubun, tsinannen dubun a ciki za su tattasai da magi da manja, a zo a dafa abinci a gidan a ci, a tsinannen dubu. Ai wata in ta aika a siyo mata abu, aka siyo mara kyau ta ce duba tsinannen shinkafan da kuka siyo, kuma a tsince shi kuma a ci. A ci tsine mishi, ba mamaki daidai lokacin da ta ce tsinanne, daidai lokacin mala'ika ya ja alƙalaminsa tana faɗi ya rubuta wajabat, ta tabbata. Da haka duk wanda ya ci abinci a gidan a ranar to ya ci tsinannen shinkafa. Ya ci tsinannen shinkafa. Allah shi kyauta. To kaga wasu ma za ka ga har ƴaƴansu suke tsine mawa, ta kira ɗanta tsinanne, la'ananne, ɗan iska, shege, duk wannan lafuzan suna fitowa a bakin iyaye. Allah ya kiyaye. Da haka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku yi sadaka. Jabir ya ce fa ja'alna yatasaddaqna min hulihinna yulqina fi bilal fi thawbi bilalin min aqraqihinna wa khawatimihinna. Yace fa ja'alna yatasaddaqna min hulihin, sai mata suka dinga ɗebo kayan adonsu, kayan kwalliyansu, suna bayarwa a matsayin sadaka. Yulqina fi thawbi bilalin, bil suna jefawa a cikin tufafin bilal. Bilal na bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi yana ce mata ku yi sadaka. Shi kuma bilal ya mika rigarsa gaba, duk wanda ta ciro kayan adonta, sarkanta ko warwaranta ko dan kunnin ta sai ta jefa a cikin rigar Bilal yace yulqina fi thawbi bilalin min aqradit min aqamin aqlidatihinna wa khawatimihinna suna wato ciro a zobunan su shine khawatim jam'i ne na khatam shine zobi kenan wa aqliba shine dan kunni abinda ake makala a cikin kunni suna ciro yan kunnan su suna jefawa a cikin tufafin Bilal dan kunnan su na zinari da kuma zobin su da sauran su suna cirowa su jefa a cikin tufafin Bilal ba don komai ba sai don saboda sun ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafiya yawan yan wuta ne maganin wuta to ku zama masu sadaka maganin wuta ku yi sadaka shine malin yace as-sifa da can da yace safa'ul khaddaini al-mar'atu shahiba allati fi wajhiha sawadun wa taghayyur ita ce matan da a fuskanta akwai wato ainifin baki-bakin launi da kuma caccanzawan launi wasiba shine al-khiyar mafi alherin a mata kenan saboda haka wannan ya nuna mana su yadda sabai suke amsa kira kamar yadda Allah ta'ala ya umarce mu da cewa mu zama su gaggawa wajen aikin alheri sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard da aka ce ku yi sadaka saboda ku ne mafi yawan yan wuta ba sai a bata lokaci ba sai suka gaggauta kuma suka dinga ciro tufafin su suna bayarwa a suturan kayan kwalliyar su suna bayarwa a matsayin sadaka dan Allah ya ce lan tanalu birra hatta tunfiqu bima tuhibbun ba ku taba kaiwa wajen makura wajen yi ma Allah biyayya a ce kun kura malejin biyayya ba Allah har sai kun iya daukan abin da kuke so kuna bayarwa fi sabilillah Allah ya samu dace to saboda lokaci yayi kuma mun fara a makare mun ma ƙara lokacin da ya kamata mu tsaya da mu tsaya akan hadisi guda daya da Allah kai mu sati mai zuwa sai mu tashi akan hadisi na gaba insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah shi yafe mana wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته